Sana Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala na shirin zama mace ta farko kuma ƴan nahiyar Afirka ta farko da za ta shugabanci kungiyar hadarar kasuwancin duniya WTO. Bayan da abokiyar hamayyarta ta Koriya ta Kudu ta janye takararta a jiya Juma'a, bayan kuma da Amurka ta sauya adawa da take nunawa ga takararta ta. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna cikakken goyon bayanta ga Okonjo-Iweala a wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a, wacce ta ambato irin kwarewar da take da ita, musamman kan irin aikin da ta yi a Bankin Duniya, baya ga jagorantar ma'aikatar kudin Najeriya. Amurka dai ta sha alwashin za ta yi aiki tare da ita. Waɗannan al'amura biyu da suka faru sun kawo ƙarshen zaman rashin tabbas da ake yi kan shugabancin kungiyar kasuwancin ta duniya. Sannan sun yi shara fage ga mambobinta wajen kammala tabbatarwa da Okonjo-Iweala da mukaminta matsayin shugabar kungiyar. Gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta ki amincewa da Okonjo-Iweala, duk da cewa kwamitin da aka nada don zaben sabon shugaban kungiyar ya zabe ta a watan Oktoban bara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kashi 75 na cikin allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka yi a duniya a kasashe 10 kacal aka yi su, yayin da kusan kasashe 130 ba a ba su koda allurar kwaya ɗaya ba. Yayin wani jawabi da ya saba yi a Geneva a jiya Juma'a, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa adadin yawan waɗanda aka yi wa allurar ya haura yawan waɗanda cutar ta harba. Ya ƙara da cewa wannan labari ne mai daɗi kuma babban ci gaba ne lura da cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu wannan nasarar. Sai dai ya ce akwai kasashe 130 da ke da adadin mutum biliyan 2.5 da ba su samu ko ƙwayar allurar ba. Rasha da kasashen yammacin duniya sun ci gaba da kai ruwa ranar dangane da makomar shugaban 'yan adawa Alexei Navalny da aka yanke hukuncin zaman gidan yari, lamarin da ya kai ga har ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta kori wasu jami'an diplomasiyyar Turai uku saboda zarginsu da ta yi da nuna goyon baya ga Navalny, duk da cewa akwai wani babban jami'in diplomasiyyar nahiyar ta Turai da ke ziyara a Moscow don a tattauna. Daukan wannan mataki na zuwa ne yayin da hukumomin Rasha ke ci gaba da kokarin kare ta sake yin Navalny zuwa gaban wata kotu da ke Moscow kwanaki kaɗan bayan da aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 saboda an same shi da laifin karya ka'idar wani hukunci na jekagiyar halinka wanda aka yanke masa a baya, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a cikin ƙasar da kuma suka daga ƙasashen waje. Amurka dai ta shiga jerin ƙasashen nahiyar Turai da ke kira da a saki Navalny tare da yin Allah wale da tsare dubban masu zanga-zanga da aka yi, lamarin da ya sa hukumomin Kremlin ɗin suka zargi ƙasashen yammaci da ya musu katsalandin a harkokinsu na cikin gida. Bayan sama da shekara, jam'iyyun siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gama gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matuƙar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya a kuma tunkari hanyar samar da zaman lafiya kuma gudanar da zaɓe na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattauna siyasar ƙasar ta Libya, an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan Libya Stephanie Williams ta yi fatan ganin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushenta ne daga 'yan ƙasar ta Libya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sun ce sun fahimci cewa kotun na da hurumta tuhumi laifukan yaƙi da aka tafka a yankunan Falastinawa, abinda suka ce ya bude kofar yiwuwar a ƙaddamar da bincike duk ko da cewa Isra'ila na adawa da hakan. Wannan matsaya da kotun ta ɗauka ya janyo martani daga Isra'ila a gaggauce, wacce ba mun babace a kotun ta ICC. wacce kuma ta ce kotun ba ta da kurmi yayin da su kuma hukumomin Palestina suke lalimar habanta matakin. Babbar mai shigar da kara a kotun ta ICC Fatou Bensouda ta ce ofishinta na nazari kan lamarin kuma zai yanke shawara kan mataki na gaba wanda ba zai nuna san kai ba dan a tuhumi manyan laifukan yaki da aka tafka idan kasashe ba su da shirin gudanar da binciken. Bensouda ta ce kotun ta gano cewa a watan Disambar 2019 akwai laifukan yaki da aka tafka ko ake kan aikatawa a yankin gabar yamma da kogin Jordan ciki har da gabashin birnin Kudus da kuma yankin zirin Gaza.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda nazo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zai wada na tube ta in tube ta wayo ni kallamar mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na barka da sake shigowa wannan zauri.
Malama Grace barka ka dai da fatan iyali na lafiya.
Lafiya lau sai dai an shigo a wannan lamari da ba daɗi ba.
Wallahi Malama Grace gashi na sake dawowa amma kuma a wannan karon dai tare da wani labari dai maras daɗi zan ce.
Haka yake mun tashi a jiya safiyar jiya muka tashi da labarin rasuwar da daddan wakilin mu tsohon abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz da mai dauko mana rahotanni daga jihohin Adamawa da Taraba.
Gaskiya ne Malama Grace da yammacin jiya ne dai zamu ce da safi an tashi da shi lafiya kalau amma dai kin san yadda al'amarin rayuwa yake ba ai maraito da shi ba.
Haka yake to shi Abdul Wahab Muhammad wanda mariga yana kan hanyar shi ne zuwa Bauchi domin halarta wani bukin wani abokin shi to shine na farko da ya fara jin labarin rasuwar Ibrahim.
Kuma ma aikin san shine ma kusan za a iya cewa mutun na karshe da ya magana da shi don ya gaya masa cewa suna kan hanya za su zo Bauchi.
Ga bayanin da ya yi mana game da rasuwar marigayi Ibrahim.
Shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz da misalin karfe 3 da bugo min waya ya ce gashi kan hanya don zuwa Bauchi. Akwai daurin auren abokinsu da za a yi gobe Asabar a Bauchi. Saboda haka yana shaida mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkalai ciki har da wakilinmu mai suna Ibrahim Abdulaziz. Da jin haka sai na buga wayarsa ne sa kuwa aka dauka ga abinda mutumin da ya daga wayar ya shaida mini
shi wannan abokin aiki na din Ibrahim Abdulaziz.
Wayansa ne wannan ina cinka.
Wato yana cikin wayanda suka mutu ne? Allah yana cikin wanda suka rasu.
Tare muka tashi gida daga gida muka tashi ai kotan kasuwa mun zo mun shiga.
Okay kai ma passenger ne a cikin motar?
Ni ya na ce maka ne mai angwasa kuma karunsa.
Allahu akbar.
Dole dangana
to
malama Grace ai kin san wato abin da sai dai addu'a kawai Allah ya gafartawa Ibrahim mu kuma ya ba mu hakuri amma abin gaskiya wato akwai tashin hankali
haka
gaskiya
to abokin aikin mu dake jihar Borno wato Haruna Dauda Biyu ya samu zantawa da abokan aikin su daga Jalingo da dai inda ya aiki tsakanin Jalingo da jihar Taraba
sunana Abdulkarim Yakubu na aiki da shi Abdulaziz Ibrahim a Gote a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka shi ne dai mutum ne mai hard working kuma yana da ideas program ideas haka ma mutum nan da irin gurin masu son aiki ko kamar yara da suke son aiki yana irin coaching na su koyar da su yadda ya kamata a aiki gidan rediyo
sunana yawo Ibrahim Radio Taraba da kenan Jalingo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi Ibrahim Abdulaziz wakilin Radio Murya Amurka da ke kula da jihohin Adamawa da Taraba wanda Allah ya mutukawa a wannan rana ta Juma'a na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aikin ku shi Abdulwahab da ke Bauchi da ke gaya ma kan cewa gashi abin da ya faru da shi dan uwa Ibrahim Abdulaziz kabakon wani hatsarin mota da ya rutsa da shi saboda ta fashewan tayar mota waje zai alkaleri za su je daurin aure to wannan alamari ya faru wallahi hirin jikina kaman wanda nan aka sana cikin ruwan gaya maka kuma da safan nan ma ranar Juma'a da safan nan an ce ga Ibrahim Abdulaziz shi ne ba da rahoto na musamman maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta coronavirus shi ya ba da rahoto na musamman hidda na sarari daga farko har ƙarshe Allah ya sa ko rahoton da na ƙarshe din kenan tare da shi wallahi da nake magana son ba Allah na abin sai ka je da naji a jikina wallahi Allah abin naji abin nan ban gida Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah kuma rayi abin da ya bari ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashin na wannan bawan Allah mai hazakan aiki ban gida Allah ya ji kansa
sunana Fatima Muhammad reporter na DW Hausa kuma ina aiki a Radio Gote Ibrahim Abdulaziz Mugana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a office yau da har yau da ziyararsu ba zan ce da abokin faɗan shi ba mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin daɗin mu'amala da shi kuma yana da hazaka da kwazo wurin yin aikin shi a gaskiya dai zan ce mun yi babban rashi a kafa ta Gotel Communication saboda ba ƙaramin giɓi ne muka samu a kasuwan shi ba kawai sai dai mu ce Allah ya ji ƙan shi kuma da rahama idan ta mu taso Allah ya sa mu cika da kyau da imani
sunana Yakubu Musauba a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz mun yi aiki da shi tare shi mutum ne wanda hatsi ne wanda kuma za ka ce mutum ne mai jama'a kuma ya sai team player wanda ba su ga kike team player ba ya da abokin faɗa irin mai raha ne da wasa da dariya Allah ya ji kan shi Allah sa ya huta
sunana Isa Abdullahi Gidan Fanko zuwa yanzu dai ina aiki da Muryar Najeriya Abuja ni ne wakilin ta nan jihar Kaduna kuma babu shakka wannan bawan Allah Ibrahim na saba da shi tun 1991 har zuwa da shi inda ku lokacin ina ba wata jarida mataimakin editor a nan Zaria ba ku shakka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman dan jarida da yake kokari ya yi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane bai taɓa sa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi ga aikin jarida ba kuma gashi da saukin kai ba ku shakka ba karamin asara akai akan a fagen aikin jarida ba wai a Arewa ba a Najeriya ba kika zan iya tunawa a shekara ta 2014 Allah ya kaddara na ji aikin hajji ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna dawaci kawai na hango shi ma ya hango ni daga lokacin nan fa muna tare da shi a Makka muka je Madina muka dawo Madina ziyara su muna tare da shi inda za dai mun je ko ina dai tare da bawan Allah nan mutum ne har zuwa sake zira su kauce mun yi waya da ke ce man ya labari da ke labari muna nan muna gungura ne a hankali
ba
shi la muna da muka yi da shi idan na karshe to shi kake
zira let me cry with my heart let me cry with my eye kena dole dangana dole hanguri dole dangana do
Allah jikan abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz na sanyina.
Malama Grace, to kin san Malam Ibrahim Abdulaziz ya yana ɗaya daga cikin wato wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da za a ce sun dan jima, duk da yake akwai wanda suka gabace shi sosai, amma da yana cikin waɗanda za a ce sun dan wato zala shekaru a cikin aikin. Wannan ne yasa na jiyo ta bakin abokan aiki dangane da yadda suka ji da wannan rasuwa ta Ibrahim Abdulaziz. Malama Grace,
assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Mahmud Lalo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle mun yi babban rashi. Ibrahim Abdulaziz mutum ne mai kwazo da basira da raha a kodi yaushe. Mutum ne da zaka iya dogaro da shi 100% idan ka ce ya hada maka rahoto koda a kurarren lokaci ne. Hakika ya bar mana wani makekin gibi da zai wuya a samu wanda zai iya cike shi. Na fatan Ubangiji Allah ya masa rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya. Amin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san Ibrahim Abdulaziz mun yi aiki tare da shi a radio Nagarta dake Kaduna. Daga bisani kuma dukkanin mu ban wannan gidan radio muka sake hadewa a murya Amurka. Allah gafarta masa. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya baiwa iyalansa hakuri. Allah ya baiwa sauran abokan aiki hakuri. Ni ne Babangida Jibril.
Sunana Nasir Yakubu Birnin Yaro. Daya daga cikin abokan aikin Ibrahim Abdulaziz. Ibrahim Abdulaziz na yi aiki da shi wuri biyu. Na farko a Radio Nagarta da muka fara aiki tare da shi, wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'aikata na farko da suka fara aiki a Radio Nagarta. Na same shi a wurin bayan kamar shekara ɗaya ya tafi ya bar mu, ya zama wakilin mu a Amurka a garin Yola. Daga bisani ni ma na biyo Ibrahim Abdulaziz da na fara wato aiki da muryar Amurka. Gaskiya al'amari muryar Amurka sashin Hausa ta yi rashi, ta yi rashin hazikin dan jarida. Muna fata Allah Ubangiji jikan Ibrahim Abdulaziz, Allah ya ba mu hakuri rabuwa da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Husaini Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya gafarta mu abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz. A gaskiya mun yi babban rashi matuka, amma duk yadda Allah ya yi haka shine daidai, kuma kowa abin da yake jira kenan. Mutum ne mai kwazo, mai fara'a, a koda yaushe yana cikin fara'a, yana son zolayan mutum. Jira yamma Ibrahim Abdulaziz sai kira ni muka yi magana da shi. Yau kuma da yamma na sake ji kuma an ce min Ibrahim Abdulaziz baya duniya, Allah ya mishi rasuwa. Abu ne mai girgizawa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Bello Adamu Bajoga, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasashiyar Gombe, wato EFCC. Ina amfani da wannan dama a ƙashin kaina in miƙa taziyata ga iyalan Ibrahim Abdulaziz da kuma muya Amurka da gidan Radio Gotel waɗanda a nan yake aiki. A dalilin abin da ya shafi aikin ofis ɗina, mun yi alaƙa da Ibrahim Abdulaziz, kuma tun daga wannan lokaci muke zumunci. Duk abin da ya shafi ofis ɗina yana bugo waya ya make inquiry, yayi tambaya, baya rubuta rahoto sai ya tambaye ni. Haka nan idan mun je aiki Adamawa, musamman akwai wani babban case, high profile case, haka muka je ko issue arraignment ko ni conviction da aka samu ko judgment aka yi passing, Ibrahim Abdulaziz yakan zo yayi kobarin ya rubuta rahoto. Da fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya bada hakurin jure wannan rashi.
Sunana Umar Faruk Musa, ina babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja. Rashin Ibrahim Abdulaziz babban rashi ne gare mu a matsayin mu na abokan aikinsa na fiye da shekaru 10. Mun san kwazon shi, mun san haɗin kan da yakan bada wurin aiki, mun san ma'aikaci ne da baya gajiya. Ya waɗansu abubuwa na shahara, na nuna kwazo, na shiga haɗurra daban-daban domin ya kawo rahotanni wanda masu sauraro za su amfana. Muna roƙon Allah ya masa rahama, ya gafarta masa, ya albarkaci waɗanda ya bari baya. Mu kuma Allah ya ba mu dangana da rashinsa.
Ni dai sunana Benjamin Gawon. Abdulaziz mutum ne mai kirki wanda baya son ya samu damuwa da kowa. Da safen nan ya bugo waya muka yi magana da shi. Ni gaskiya labarin ta zo min da mamaki. Shi ne ma mutum na farko da ya bugo min waya. Gaskiya za mu rasa abokin aiki Abdulaziz. To addu'an mu dai Allah ya ji kansa,
Allah ya bawa dukkan iyali kuma hakuri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Halima Abdulra'ub, Malam Abdulaziz, mutumin kirki mai mutunta mutane. A duk lokacin da na kira shi akan wani abu da ya shafi aiki, abu ne da bazan iya mantawa ba. Mutumin kirki ne. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, ya bawa iyalinsa dangana, mu kuma abokan aikin sa, Allah ya bamu hakurin jura wannan babban rashi.
Allah na roƙe ka albarka mallau Allah, to Allah ke muta mafarki shi, Allah ke muta mafarki na. Taro al'umar Allah nai kira ga aminai shi, nai kira ga abokai shi, nai kira ga mutanai shi. Roƙo Allah don lillahi wanda don dai ai sallah ya tuna da kushewa tai. Duniya, duniya ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutuwa ne ga kuma.
To lalle kan mun yi babban rashi. Ka san shi Ibrahim Abdulaziz, zan iya cewa a cikin ma'aikatan sashen Hausa a wannan lokacin da muke ciki dai sai ka ce da kwanmu da kwarkwatanmu da manyanmu da ƙananmu, sai ka ce ban tsama akwai kurkusa da shi ba, domin kusan idan ka kirga jaridin Turanci nawa Ibrahim Abdulaziz yake iya aiki da su, jaridin Turanci wanda yake aika musu sakonni banda radio banda television.
Wato haka ne Malam Grace. Wato ko anan ma sashi Hausa na muryar Amurka, za a iya cewa Malam Ibrahim ko ina da ruwanka ne, saboda Malam Ibrahim ne zaki ji shi a tsaka bai wuya, baki mai yanka wuya domin iyali a bari ya huci kai kusan ko ina. Malam Ibrahim Abdulaziz har ma da shirin muna yau da gobe da sauransu dai. Wato a hakikanin gaskiya sashi Hausa na muryar Amurka yayi babban rashi wannan mun yi babban rashin aboki dan uwa.
What you wanna let her feel?
Lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi, bai ba rufe makarantu, lamarin ma da yake ɗalibai zama a gida ba tare da sani ranar za su koma ba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Kamar ga yankin taku sai har ma ba zan aro sun ja tara ba, wannan matsala na neman gagarin kundila inda yankin lau lamarin ke neman karo da nan tsakanin al'ummar yankin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola. Kamar yadda bincike ke nunawa, sama da kashi ɗaya cikin wurin ɗayan Najeriya da ɗayan ƙasar Kenya da ake bincike a kansu sun ce suna yaɗa labaran kazo kurege ko kuma labaran ƙarya da gangan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ka san kamar yadda masu iya magana suke faɗa a Turanci, wai akan ce you don't value what you have until you lose it. Baka ganin
tasirin abin da
shi ko kuma mahimmanci shi, sai bayan ka ga shi Abdulaziz shi da son samu ne kowane shiri ya aiko da rahoto bai gajiya.
A'a, bai gajiya,
bai gajiya kuma idan ƙurarren lokaci in kuwa cikin ƴan wasa kuna cewa wai injury time din nan, in lokaci ya ƙure maka, in kana neman ɗaya daga cikin waɗanda za su baka cin yanzu maganin yanzu, to Ibrahim ne kana cewa kamar yana jira ka faɗa.
Kwarai da gaskiya, abinda zan faɗa kenan. A kusan mun ɗauki Ibrahim kamar wani wato tudu ne na tudun mun tsira muddin
haka,
wato ka rasa yadda za ka yi, duk yadda aka yi Malam Ibrahim ba a rasa nuno ruga. Allah ya gafarta wa Malam Ibrahim.
Amin. To ga abinda shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto yake faɗa game da shi marigayi Ibrahim Abdulaziz.
Na'am.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiya bayan karfe 12 dare wato ranar Alhamis, Ibrahim Abdulaziz ya aiko email da ke da alaƙa da shirin aiki. Ranar Juma'a da Allah zai karbe shi da karfe 7:22 na safe, na tashi na maida mashi ansa wannan email ɗin shi minti 9 bayan hakan da karfe 7:29 ya mai rubun da ansa cewa ya ga wannan sako. Wannan ita ce cudanya ta karshe da muka yi da Ibrahim a duniyar nan. A wuyi 4 bayan haka misali Shehu Aisha kai kira ne da labarin rasuwar wannan bawan Allah. Ibrahim Abdulaziz ya dade yana wa murya Amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba, haziƙin ma'aikaci ne na gaskiya sosai wanda kusan kullun sai an ji rahotonsa saboda baya gajiya da aiki. Kuma mutum ne mai gagarumin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida, wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai dan murya Amurka kadai ba, har a can Yolar Adamawa da sauran sassan Najeriya. Gashi kuma da kuzari wajen cuɗanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media. Yanzu aka shirin da muke na ƙarshe, wato na tsaka mai wuya, shirin sani da ya shirya mana kan dambarwar siyasar Najeriya a cikin Yola din, wanda kuma shi ne muke gudanarwa yanda wannan al'amari ya zo ya same mu.
Masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda za mu soma da batun abin da ya shafi irin alƙawarin da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi.
Allah ya ji kan Ibrahim Abdulaziz, mun yi babban rashi, murya Amurka ta yi babban rashi, sana'ar jaridanci ta Najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi, Allah ya ba mu hakurin jurewa wannan babban rashi da muka yi. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ina taya iyalan shi marigayin wannan juyayi, ba su kaɗai ba, mu ma muna cikin wannan juyayi, kwarai mu da gaske, musamman abokan aikinsa, sauran wakilanmu na Najeriya da Nijar da Kamaru da Ghana, da kuma wanda suke a nan Washington DC. Muna cikin wannan jiyayi da bakin ciki, da lafiya, muna masa addu'a. Allah ya sa ya cika da imani, Allah ya masa gafara da rahamashi, ko kuma Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.
Ibrahim Abdulaziz Yola, Allah ya sa ya huta mu, kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin malama Grace, sai dai ƴar matashiya wato yana da kyau masu saurare watakila an san Ibrahim Abdulaziz daga Yola, amma wato tarihin sa ya nuna cewa shi dan asalin jihar Taraba ne, wato a Jalingo, inda kin san da yanayin zamantakewa da kuma yanayin aiki, tunda kin san da hadaddiyar jiha ce wannan ne yasa Yola ita ce babbar headquarter. To ko bayan an raba dai kamar irin da yadda abubuwan suke ne a jihohin da aka rarraba, to amma an riga an mai da zama a can.
Eh, haka so Allah ya ji kan amurgaye. Lokaci ya kawo gaba, sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri, da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. Muna ƙara taya al'ummar jihar Adamawa da iyalin marigayi Ibrahim Abdulaziz da sashen Hausa jajen wannan babban rashi da muka yi, da alheri.
Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, mai rabon kullum da dama haihi. Ashe mutuwa ke baki da sabo.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Ubangiji ni kai ni karoko Allah ni kai na roka ka sanya kwanta wa hutawa Ubangiji ni